الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin matashiyar magana wanda malam yayi mata take da jilsatu al-istiraha wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan babe na gaba wanda malam ya mai take da al-i'timadu 'ala al-yadaini fi an-nuhudi ila ar-rak'a wato dogaro akan hannaye guda biyu lokacin da mutum zai zabura ya tafi zuwa raka'a ta biyu bayan ya gama raka'a ta farko ya dago daga sujada ta biyu to kafin ya meke ai da ma zai jilsatul istiraha ko to idan zai meke ya tafi zuwa raka'a ta biyu zai zaman to ya dogara da hannayen shi guda biyu ne ba wai zai meke ba irin mekewa ta halba kibiya mun gane da kyau irin yanda waɗansu daga cikin masallata suke yi wato zai dogara akan hannayen shi ne ba wai zai meke ba ne charat ya zaman to ya tashi guyoyi su za su zaman to daga ƙarshe mun gane da kyau thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yanhadu mu'tamidan ala al-ardi ila ar-rak'ati ath-thaniya malai yace sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zabura halin kasancewar shi yana mai jinginuwa yana mai dogaro akan ƙasa yana mai cilata zuwa raka'a ta biyu bayan ya gama raka'a ta farko wannan jilsatul istiraha da zai yi shi to zai zauna ne dan kulgudan lokaci kankani to idan ya tashi zai tafi raka'a ta biyu zaburar da zai zamanto hannayen shi su za su zamanto su ne mekewa ta ƙarshe bayan kafafuwan shi bayan goshin shi ya dago sannan kafafuwan shi sannan kuma hannayen shi kamar yadda su ne na farko wajen zuwa sujada nan kuma su ne na ƙarshe wajen ɗagewa wa kana ya'jinu fi salati ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dunkulewa hannayen shi a cikin sallah lokacin da zai meke ya tafi zuwa wata raka'a al-ajnu shine haka ngan da kyau yana dunkulewa ya tsotsin shi lokacin da zai tafi zuwa raka'a ta gaba ya'tamidu ala yadayhi idza qama wato yana dogara akan hannayen shi guda biyu idan ya meke zuwa raka'a ta gaba idan zai meke zuwa raka'a ta gaba to yana dogaro ne akan hannayen shi guda biyu wato zamu ga mas'ala ta abin da ya shafi jilsatul istiraha kamar yanda malam ya dan yi bayani to a karatu wanda ya gabata lokaci ya kure mana mu tattauna ba yayi magana akan hadisin da yake magana akan jilsatul istiraha wanda hadisin a Malik ibn al-Huwairith ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wannan zama ko yace wa hadhal julusu yu'rafu inda al-fuqaha'i bi jilsatil istiraha wato wannan zaman ana sanin shi a wajen malaman fiqh da zama na dan hutu dan zama wanda yake na hutu waqad qala bihi ash-shafi'i wato haqiqa al-imam ash-shafi'i muhammad ibn idris allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya bayar da fatawa da wannan zama وعن أحمد نحوه سنن كما أروايتو كتم كتم مغانا الإمام الشافعي daga wajen dalibinsa imamu ahli sunna wal jamaa al imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal kama fi tahqiq wa huwa al ahrabihi wato sannan kuma wato bayar da fatawa da yin jalsatul istiraha shine yafi dacewa ga al imamu ahmad saboda shi shugaba ne imamu ahli sunna ne wal jamaa lima urifa anhu min al hirsi ala ittiba'i sunnati allati la mu'arida laha saboda abin da aka sani a wajen shi abin da aka sani a wajen al-Imam Ahmad na kwadayi akan bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani abin da ya ci karo da ita waqad qala ibn hani in fi masailihi an al-Imam Ahmad wato haqiqa ibn hani wato ya fada a cikin masail na wanda ya tambayoyi da yi wa Imam Ahmad yace ra'aytu aba abdullahi naga baban abdullahi ya anil imama ahmad yana nufin imamu ahmad yace na gan shi rubbama ya tawakkau ala yadaihi so da dama ma wani lokacin yana dogara akan hannayen shi guda biyu idza qama fi rak'ati al-akhira idan ya tashi zuwa raka'a ta karshe wa rubbama stawa jalisan thumma yanhadu sannan kuma so da dama ma yake zama dangalgal sannan kuma ya meke wa ikhtiyarul imam ishaq ibn rahuya wato wannan shine zabin al imam ishaq ibn rahuya ishaq ibn rahuya babban malami ne na musulunci tsara ne na al imam ahmad kusan bayan rasuwar shi da shekara 3 al imam ahmad ya rasu nan kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al-Imam al-Bukhari Imam Ishaq ibn Rahuya kusan malaman sunna din nan malaman ashabul kutub sita mutum ɗaya ne bai fitar da hadisin shi ba Imam Ibn Majah shine bai fitar da hadisin shi ba Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Hanzali Abu Muhammad ibn Rahuya faqihun hafizun mujtahidun wato kuma ana ce mai garinu Ahmad ibn Hanbal ya rasu hijira ta ma'aiki tana 238 malaman nan na akhraj lahu ashabul kutub sita ma'ada Ahmad ma'ada ibn Majah inda ibn Majah shi kai ne bai fitar da hadisin shi ba amma in ka leka cikin Bukhari wato malamin Bukhari ne kai sai bidune wasilati mun ga yanda kyau haka imam muslim shi ma na riwaya daga wajensa kai tsaye biduni wasiqa yana da hadisai da dama wanda ya rawaito daga wajensa to imam ishaq ibn rahuya shine ya bada shawara akan wane daga cikin bayin Allah zai tsabtace mana sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga abubuwan da ake cusawa a cikin ta najabi lokacin a makarantar akwai imam bukhari da jin haka dai kawai da ya tashi sai ya ga cewa shi ya kamata a ce ya fara aikin nan Imam Ishaq shine ya bada shawara al-Imam al-Bukhari ya fara rubutun shi yayin sai al-Bukhari yazo shi yana karatu a wajen Ishaq ibn Rahuya to Ishaq ibn Rahuya yana magana akan cewa akwai ƴan ta'addan addini wanda suke shigowa da hadisai na ƙarya hadisai waɗanda su tabbata ba daga ma'aiki to sai yake bada shawarar da dai a cikin mu a samu wani wanda zai bada himma a bangaren wannan Imam al-Bukhari kawai ce to shi zai daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa abun shi albarka ga niyya ga kwazo ga ikhlas sai zaman to Allah ta'ala ya sa yayi wannan littafin wanda ya zama kusan shine duk duniya a yanzu idan ka cire alqur'ani ba wani littafi mai ingancin sa kamar yanda malaman hadisi suka faɗa sannan kuma littafi ne wanda duk mai karatun hadisi ya san kimar shi da muhimmancin shi da darajar shi duniyar ilimi an yi mai shuruhat da dama kan waɗanda suka yi sharhi madaidaici da wanda suka yi tsakatsakiya da wanda suka wasa'a wato Fathul Bari in ka dauka sharhi ne na Sahih al-Bukhari kuma sharhi ne na sauran littattafai na sunna kaga yana daga cikin ausa wato sharhi nashi wanda ɗalibin ilimi mai karatun Sahih al-Bukhari ba zai wadatu ba daga gare shi dole sai ya zama to kana da shi a maktabarka in ka ce iya maktabarka littafin da aka yi wa Bukhari aiki zaka tattara a cikinta to sai ka cika wannan masallaci din saboda littattafai ne wanda a miliyan goma ba za ka same su ba dai ka samu littafin sa guda ɗaya sharhi guda ɗaya wanda a ce maka miliyan guda akwai littattafai da dama wanda aka rubuta nashi to wannan Ishaq ibn Rahuwiya malamin sa ne malamin hadisi ne babba to shi yasa malaman fiqh suna ce mai Ishaq ibn Rahawayhi amma malaman hadisi Ishaq ibn Rahuwiya suke ce mai faqad qala fi masail al-mirwazi wato haqiqa al-imam Ishaq ibn Rahuwiya wato ya fada a cikin masail na al-mirwazi wato juz'i na 1 safa ta 147 yace madati sunnatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sunna daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta shude cewa an ya'tamida ala yadaihi wa yaqum wato yana dogaro akan hannayen shi kuma sai ya meke shaykhan kana aw shabban wato a lokacin yana dattijo ne ko a lokacin yana matashi ne wannan shine abin da sunna ta tabbatar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana jilsatul istiraha to malaman da suke ganin cewa sai da ma'aiki ya zo karshe-karshen rayuwar sa ya fara yi to al-imamu Ishaq ibn Rahuwiya ya tabbatar musu da cewa ba haka bane wa zurul irwa'a idan kana son bayani ka koma cikin irwa'ul galil fi takhrij ahadith manad as-sabil wato juz'i na 2 safa ta 82 zuwa ta 83 wa kana sallallahu alaihi wa sallama idha nahada fi ar-rak'ati ath-thaniyah tastaftaha bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya zabura zuwa raka'a ta 2 yana budewa karatun raka'a ta 2 da karatun alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut baya yin shiru kamar yanda yake yi a tsayuwa ta farko a tsayuwa ta farko bayan yayi kabbara ai yana yin shiru saboda du'a'ul istiftahi ko to a raka'a ta 2 da ta 3 da ta 4 baya maimaita wannan du'a'ul istiftahi din baya budewa da du'a'ul istiftahi yana budewa karatu da Fatiha ne kamar yadda wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi Abu Huraira kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim Abu Huraira ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaskutu baina takbiri wa baina alqira'ati iskatatan fa qultu ya Rasulullahi bi abi wa ummi iskatuka baina takbiri wa alqira'ati ma taqulu qala aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dunas allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was-salj wal barad to wannan du'a'ul istiftah wanda yake to kuma a riwaya ta muslim yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi ar-rak'ati ath-thaniyati istaftaha al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zabura cikin raka'a ta 2 ta farka'a ta 2 to yana budewa karatun shi ne da alhamdu baya yin shuru din nan baya sake du'a'ul istiftah shi yasa albani wato a ƙarƙashin wannan hadisin wato sai magana ta cewa akwai wajen malamai suna ganin cewa shin zai maimaita isti'aza ko kuma ba zai maimaita ta ba to albani yace daga ƙarshe yace warraju indana bushru'iyatu hafi kulli raka'ati wa tafsilu ma taqaddama mazkurun fil asl mun gane da kyau wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ati mithla ma yasna'u fil ula ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana aikatawa a cikin wannan raka'a ta 2 kwatamkacin abin da ya aikata a raka'a ta farko illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaqa sai dai cewa haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sanya karatun raka'a ta 2 shine mafi gajarta sama da karatun raka'a ta farko kamar yanda hakan din ya gabata a baya wato a raka'a ta 2 ma'aiki alaihi salatu wassalam yana gajarta karatu idan ka ƙara nashi da raka'a ta farko kamar yadda Abu Qatada al-Harith ibn Rubi'i lil-Ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya rawaito a cikin kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim zakana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayayn bi ummi al-kitabi wa suratayn wa fi ar-raka'atayn al-ukhrayayn بأم الكتاب ويسمعنا الآية وفي رواية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية أتوانا شيني محل الشاهد ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tsawaita karatu na raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi a cikin raka'a ta biyu, wa hakaza fil asri wa hakaza fi subhi. Na'am. Wujubu qira'ati al-fatihati fi kulli raka'atin, wajibcin karanta fatiha a cikin kowace raka'a. Za mu ga cewa malam ya sake zawa da wajibcin karatun fatiha, saboda ya bayyana maka a baya, ma ya maka magana akan wajibcin karatun fatiha, saboda ya bayyana maka cewa shi ra'ayin shi kan abin da ya shafi karatun fatiha ba wai wajibi bane fi julli raka'atis salati, a'a wajibi ne fi kulli raka'atis salati, a cikin dukkan raka'o'i na sallah. Saboda wannan malamai na fiqh sun yi sabani, shin karatun fatiha rukuni ne a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i na sallah, ko kuma a'a rukuni ne a cikin kaso mafi tsoka na adadin raka'o'i na sallah? In az-zuhr ce rukuni ne a cikin raka'o'i guda uku, a raka'a daya ba rukuni bane, idan ka barta zaka iya sujada qabli. Mun gane da kyau, akwai kuma wadanda suke ganin cewa a raka'a daya idan ka bari ka bar karatun fatiha ka bar rukuni daga cikin rukunai na sallah, kuma wa man taraka rukunan min arkanis salati fala yujzihi as-sujudu anha, fala yujzihi as-sujudu anha. Mun gane da kyau, fala budda min al-ityani bihi, dole sai ya zo da wannan rukuni din. To shine anan shi ma ya bayyana ra'ayinsa kan cewa wajibi ne a kowace raka'a sai an karanta fatiha, ba zancen jullu raka'atis salati ba ake magana. وقد امر المسيء صلاته بقراءه الفاتحه في كل ركعه. اتو حقيقه ماعيكي صلى الله عليه وسلم يا امرتي wannan mutumin da ya muna na sallarsa da karanta fatiha a cikin kowace raka'a. Haythu qala lahu, yayin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yace da shi, ba'da an amarahu biqira'atiha fi ar-raka'ati al-ula, bayan ya umarce shi da ya karanta wato fatiha a cikin raka'a ta farko, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, sannan kuma ka aikata hakan dinna, abin nan da aka karantar da kai ka aikata shi a cikin sallarka gabaki dayanta a kowace raka'a, yanda kai nan taktis to kai shi a cikin kowace raka'a. To da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, yana nuni akan cewa kamar yadda a raka'a ta farko wajibi ne karatun fatiha, haka nan a raka'a ta biyu, haka a raka'a ta uku, haka a raka'a ta hudu sallah ruba'iyya, haka a raka'a ta uku a sallah thulathiyya, haka a raka'a ta biyu a sallah suna'iyya. Mun gane da kyau. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya ma'aiki alaihi salatu wassalam yace thumma fa'al dhalika fi kulli raka'atin, sannan kuma ka aikata yanda kai dinna a cikin kowace raka'a. Wato za mu ga cewa riwaya ta Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira, da Allah ya ce mai ka aikata haka a cikin wato sallar ka gabaki dayanta. Bayan ya koya mishi yadda ake yin sallah, ya zo shi yayi sallah faca-faca, da Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka yi sallah baka yi sallah irin wanda ta dace da addini ba. Ya tafi ya bubbuga ya dawo, dawo ya ce mai dai irji fa salli fa innaka lam tusalli, ce sallan nan da kai ba haka addini ya karantar ba, je ka sake sallah. Da ya karshe a karo na uku da ya zo ce, ya rasulullahi wallazi ba asaka bil haqi ma usinu ghairahu fa'alim, ya rasulullahi na rantsa da sarkin da ya turo ka da gaskiya ban iya wata sallah ba, iya wannan qural adakal kenan, da abin da ka ga nayi anan iya abin da zan iya yi kenan, ka karantar da ni yanda ake sallah. Mazala sallama ya ce mishi to ba damuwa, ce da shi idan ka tashi zaka yi sallah, kai alwalla ka cika alwalla, sannan kuma ka tsaya ka fuskanci alqibla, sannan kuma kai kabbara, bayan kai kabbara sannan kuma sai ka karanta fatiha, bayan ka karanta fatiha sai ka karanta abin da ya sauka na alqur'ani, sannan ka tafi kai ruku ila akhir ma zakar. Hadisi yana cikin sahih al-Bukhari, hadisin Abu Huraira wanda mun sha kashi a baya. Wa qala fi kulli raka'atin qira'a, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce fi kulli raka'atin qira'atun, wato a cikin kowace raka'a ana yin karatu. Wato wannan imamu al-imamu al-Albani ya ce Ibn Majah, ko Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito shi a cikin sahih dinsa, da Ahmad a cikin Masalih Ibn Hani Jabir yace man salla raka'atan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa lam yusalli illa wara al-imam rawahu malik fil muwatta. Wato wannan athar din wato akwai shi a cikin sahihu muslim madala ce la salata illa bi qira'ati mun ga da kyau Abu Hurairah ce fi kulli raka'atin yuqra فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى أن أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير قالت لا صلاة إلا بقراءة وأنا أقويش تكين سيهو مسلم أما سولنكم متفق عليه نبا أمك الأوغا أقوة ركعة في كل ركعة يقرا قالت أتكين قوة ركعة أنا ينكراتو يادوش تكين ابن ماجا دا سولنسو amma yazo cikin sahih bukhari madala ce ba wata sallah da zaka yi face sai da karatu kuma abu huraira yace akwai wata raka'a ana yin karatu abinda manzo Allah ya jiyar da mu abinda yayin shi a bayyana zamu yi shi a bayyana mu ma abinda kuma ya boye bai yi shi ba a bayyana mu ma zamu boye cewa in lam tazid ala ummul qur'ani ajza'at idan baka kara ba akan ummul qur'an akwai wata raka'a sai zaman to kai iktisari akan fatiha baka kara akan ta ba to sallar ka tayi ta isu amma wa in zirta fa huwa khairu in kadan yafa wani abu karanta sura mai aya 3 mai aya 5 mai aya 10 mai aya 20 mai aya 30 ma ta yasara to hakan din shi yafi kana da kyau ma ka kara da wanka at-tashahhudul awwal sai kuma tahiyya ta farko to jilsatu at-tashahhud zaman tahiyya yanda ake yin zaman tahiyya ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama saboda yin tahiyya bayan ya kammala karatu na raka'a ta biyu bayan ya gama raka'a ta biyu ya dago daga sujada ta biyu to yana yin zama saboda tahiyya fa idza kanat as-salatu raka'atayn idan sallar ta kasance mai raka'a bi ce kadai ka subihi kamar sallar asubahi irin sallar jumu'a jalasa muftarishan to sai mutun ya zauna zama na iftirashi sai ya zama irin yanda yake zama tsakankanin sujudu guda biyu wannan shi ake ce da shi al-iftirash yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna ya zauna akan kafar shi ta hagu sai ya kafa kafar shi ta dama wannan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi idan sallah din ta kasance mai raka'a biyu ce asubahi raka'atul fajri sallar jumu'a idan ya zaman to ka dauki nafil fili na dare raka'atani kamar yadda ma'aiki yake salatu layli masna fa idza khashita subha fa awtir bi wahidatin tutru laka ma qad sallaita to sai ya zaman to kana irin wannan zama ba tare da kai wato at-tawarruku ba kenan zaman da shi a zama ne karshe ne ake yin sa kama kana yajlisu bayna sajdataini irin kamar yadda ya kasance yana zama tsakankanin sujudu guda biyu irin zaman da ya kasance yana yi tsakankanin sujudu guda biyu wannan zaman shi yake yi a cikin zaman tahiyya na farko ko kuma a zaman tahiyya wanda sallar da take da raka'a biyu ce kadai wa kadhalika yajlisu fi at-tashahhudil awwal min ath-thulathiyyati aw ar-ruba'iyyah to haka yake zama a tahiyya ta farko a cikin sallah wanda take mai raka'a 3 irin magruba da sallah mai raka'a 4 irin sallal az-zuhur irin la'asar irin isha'i mun gane sallar da ya zama to thulathiyya ce ko ruba'iyya to a zaman tahiyya na farko shi ma irin zaman da yake tsakankanin sujudu guda biyu haka yake to wannan za mu ga hadisin Abu Humayd al-Sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda yake cikin sahih Bukhari haka ya tabbata yace ana kuntu ahfazakum li salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce gabaki dayan ku nafi ku kiyayewa haddacewa sifar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ra'aytu idza kabbara ja'ala yadayhi hidaa mankibaihi na gaishi idan zai yi kabbara yana daga hannayen shi sai tinkafadin shi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukubatayhi thumma hasara dhahrahu وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه للقبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وكان يجلس في الركعة الأخيرة وينسب ويقدم رجله اليسرى وينسب الأخرى وقعد على مقعدته كما يكي cikin sahih bukhari ce ma yake sallallahu alaihi wasallama na ganshi idan yayi ruku'u yana tabbatar da hannayen shi akan guyoyin sa sannan kuma yana saita gadan bayan sa idan ya dago daga ruku'u yana tsayawa ciccir ta yanda kashin gadan bayan sa kowanne zai koma inda ya fito sannan kuma idan ya tafi yayin sujada baya shimfida hannayensa a kas duka baya shimfida tsintsiyar hannunsa a kas wato yana barin tsintsiyar hannunsa kamar da muka karanta a baya sannan kuma yana waye sagabil bi atrafi asabi rijlil kibla a lokacin da yake tsaye ya tsotsin kawunan su ya tsotsin hannayen shi ya kafafuwan shi suna fuskantar alkibla baya musu haka ko ya musu haka mun gane akwai wanda za ka ga in yana sallah ko ya haka ya dan bude haka haka ake musu mun gane da kyau sannan kuma yana idan ya zauna a raka'a ta biyu bayan yayi raka'a biyu to yana zama akan nan din sa kafarsa ta hagu sai kuma ya kafa kafarsa ta dama idan kuma a raka'a ta karshe ce yana tura kafar ta hagu ta fita sai kuma ya kafa kafar ɗayan sai kuma ya zauna akan duwaye din sa na hagu mun gane da kyau haka Abu Humaid bin Sa'id ya faɗa yana cikin sahih Bukhari وأمر به المسيء صلاته ما يكي صلى الله عليه وسلم يا عمر شو النم تمن ديمون نسلسا دائرون ونندما فقال له ما يكي عليه الصلاة والسلام يتشيدشي فإذا جلست في وسط الصلاة إذن كذونا أتكير صلرك فقم إن كنزوب وافترش فخذك اليسرى كشنفدا وتوتينيرك ta hagu thumma tashahhad sannan kuma sai kai tahiyya wa qala abu huraira ta radiyallahu anhu abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi yace wa nahani khalili sallallahu alaihi wa sallam badadi na farin jaka da sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni an iqa'in ka iqa'il kalbi dangane da zama irin zama wanda yake nakari mun yi magana akan al-iqa'ul manhiyyu anhu shine mutum ya kafa kafafuwan shi ya zauna akan duwaye din shi gabaki da wannan shine ake ce da shi al-iqa'ul manhiyyu anhu wanda mun yi magana akan shi a baya wanda zama yana da koi wahala ma kafan nan ta fito nan ita ma ta fito sai ya haka mun gane wannan zama yana da wahala kusan azaba ce ba ina ga yin mutum bai saba ba sai ya gani ya sha wahala mun gane da kyau to yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hane ni dangane da irin wannan zama wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban wanda shi kuma yana cikin sahihu muslim hadithin na Aisha radiyallahu anha ma'aiki da Aisha tace kana yanha an uqubati shaytani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hani dangane da tsugunni na shedan irin yanda shedan yake tsugunnawa to ma yake alaihi salatu wassalam yayi hani game da irin wannan tsugunni din mun gane wato irin wannan zama kenan al-iqa'u to akwai al-iqa'u wanda yake ba al-manhiyyu anhu ba wanda mun tabbatar da cewa shi ana yin sa ne a zama tsakankanin sujudu guda biyu da kuma najilsatul istiraha amma ba a yin shi a cikin tahiyya ko ta daya ko ta biyu ya a wannan gurin kada yake su wa kana idza qa'ada fi at-tashahhudi wa da'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya zauna a cikin tahiyya wa da'a kaffahu al-yumna yana dora tafin hannunsa na dama ala fakhidhihi akan cinyarsa mun ga da kyau wa fi riwayatin ala rukbatihi al-yumna a cikin wata riwaya kuma akan gwiwarsa ta dama lokacin da mutun ya zauna zai yi tahiyya idan ya haka mun gane da kyau to yana dama da ya haka wanda akan cinya ne go to zai iya dora hannayen shi akan nan kuma yana dama ya haka mun gane ko cinya ko kuma gwiwa ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ما يكي عليه الصلاه والسلام yana dora tafin hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu basitaha alaiha, halin kasancewar shi yana mai shimfida wannan tafi din akan wannan cinya din ko akan wannan gwiwa din, zaka shimfida shi, ba haka zaka yi ba, ba haka zaka yi ba, shimfida ake. Mun gane? To, wa kana sallallahu alaihi wa sallam yad'u hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhdhihi al-yumna. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dora ƙarshen gwiwarsa ta hannu, hannun dama yana dora ta ala fakhdhihi al-yumna akan cinyarsa ta dama. Mun gane? To wannan malamai sun yi sabani akan shi. Wajen idan mutum yana zaune, hannu na hagu da shi haka zai mishi, to hannu na dama ya zai mishi, don suka ce yanda aka wa na dama na hagu haka za a yi wa na dama, haka din nan. Mun gane kurku sallahu, sai mun kula da kyau haka ake. Mun gane? To waɗansu haka suka ce, waɗansu kuma suka ce hannun hagu shi idan aka mishi haka, to na dama nan shine gwiwar hannu. Mun gane da cewa nan shine mirfaq. To ma'aiki yana dora nan gurin ƙarshen gwiwar hannunsa, yana dora shi akan cinyarsa nan kenan, sai ya haka. Mun gane? Ita nan a bude ta, nan kuma sai a dan ware kadan, amma nan kin za a dora shi a da. Mun gane da kyau? Shi yasa ina ga Sharaful Haqqi Abadi cikin Aunul Ma'bud, Allah ta'ala ya ji kansa da rama, wato yayi bayani akan wato huskokin yanda za a yi din. Amma akwai malaman da suke ganin cewa hakan din wato yanda yake din shine wahadda mirfaqihi al-ayman. Mun gane da kyau? Wahadda mirfaqihi al-ayman, ma yake a mirfaqahu al-ayman, wato ma yake alaihi salatu wassalamu yana nesantar da, yana rabewa wato gwiwar hannunsa ta dama daga haƙarƙarinsa, yana rabe ta da shi. Mun gane? Shine abin da yake cikin hadisin Wa'il ibn Hujr mun gane, kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawuda. To anan kuma sai ya ce yadaw hadda mirfaqihi al-aymani, anan sai ya zamanto mirfaqihi al-ayman sai ya zamanto mudafun ilayhi, a can kuma mafa'ulun bihi ne wa hadda mirfaqahu al-aymana. Mun gane da kyau? Ala fakhidhihi al-yumna akan cinyarsa ta dama. Na'am. Wanaha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya hana wani mutum wanda ya ganshi yana zaune ya dogara akan hannunsa na hagu a cikin sallah. Maza Allah ya ce mai ba a irin wannan zama a cikin sallah. Fa qala innaha salatul yahud. Maza Allah ya ce wannan zaman da kai a irin sallar Yahudawa ne wannan, ba ka da alaka da shi, ba a irin wannan zama. Mun gane da kyau? Shi ku abin da yake nufi. Na'am. Shi ne a ga wani ya yi haka. Mun gane? Ya ɗora hannunsa na gun haka, ya dogara da shi. To maza Allah ya ce wannan ai sallar Yahudawa ce. A cikin wani lafazi maza Allah ya ce da shi la tajlis hakaza, kada ka kuskura ka zauna ka yi irin wannan zama ɗin, kada ka yi irin wannan zama. Innama hadhihi jilsatul ladhina yu'adhabun, sani dai kaɗai wannan zama ne na waɗanda ake azabtar da su, su ne Yahudawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fushi da su. Wa fi hadithin akhara, wato wannan a cikin wani hadisi na daban kuma manzo Allah ya ce hiya qi'idatul maghdubi alaihim, wannan zama ne na waɗanda aka yi fushi da su, su ne Yahudawa. To wannan zama ya shafi har wajen sallah, har a wajen sallah ba a yin irin wannan zama, mutum ya zauna ya jingina akan hannunsa na hagu, bai dace ba mutum ya yi haka. Mun gane? Ba a yin irin wannan zama. Amma ba laifi, ina ga ana samu ana yi ko? Sai haƙuri. Na'am. Sai mu gyara kenan. Ba a dai jingina akan hannun hagu, ba a jingina akan hagu. To amma dama ce dai Allahu a'lam. Na'am. Ana sai an tambayi malamai. tahriku al-isba'i fi at-tashahhudi, sai kuma karkada dan yatsa a cikin tahiyya, man motsa shi haka da ake. Mun gane da kyau, shi ma dai malam bai bar shi ba, sai yayi magana akan shi. Na'am. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shimfida tafin hannunsa na hagu akan cinyarsa ko akan wato gwiwarsa ta hagu, yana shimfida shi akan gwiwa ta hagu ko akan cinyar hagu, kamar yadda hadithu Abdullah ibn Zubair wanda yana cikin Sahih Muslim ya tabbatar. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna, ma'aiki alaihi salatu wassalam yana dankewa yatsotsin tafin hannunsa na dama kullaha dukkaninsu gabaki ɗayansu, yana musu haka. Mun gane, yana musu haka. Idan a zaman tahiyya kana da kusurfofi kusan guda uku wajen a hannun dama kenan, banda hannun hagu, shi hannun hagu kawai aikinsa haka ne za ka yi da shi. Mun gane, ba za ka yi haka ba, ka raka danshi. Mun gane da kyau, ka raka mai ake ce mata da kili wannan duka guda biyu. Ka sa ta guda biyu irin na kwan ɗako amarya ko kuma dai ba lafiya. Mun gane, to ba ki da tan guda biyu. To yanda yake shi ne in ma ya yi haka, shi ne ya kabido asabiya, yana dankewa yatsotsin shiga baki ɗayansu. Wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibahama ila al-qibla. To yana yin nuni da ɗan yatsar shi wanda take kusa da babbar yatsa, ita ce me? Manuniya. Yana yin nuni da ita ila al-qibla, wajen al-qibla. Wa yarmi bi basrihi ilayha, kuma sai ya jefa idansa wajen wannan yatsa din. Lokacin da mutum yake sujada ba yake zaman tahiyya ba, haka zai bai kallaci can haka kikan. Haka zai. Mun ga yanda kyau. Sai ya zamanto ita wannan yatsar da ita zai dinga haka. To shi yasa malamai suka yi sabani, lokacin da mutum zai yi haka din, hakan zai mata jamb, zai zamanto sama da ƙasa ko ku a'a haka zai mata. Mun gane kyau, kuma ka ɗara ma dama za a raka yi haka, haka za a raka yi ko haka, haka za a raka yi. Mun gane da kyau. To wannan idan mutum ya koma cikin kutubul fuqaha zai ta ga irin waɗannan masaloli din. Amma dai kamar yadda yake sananne, a haka zai mata, zai kafa ta ne baraf ɗin sinan, haka zai zamanto. Mun gane da kyau, ɓangaren ciki ya zamanto a hagu, ɓangaren waje ya zamanto a dama. Mun gane, kuma sai ya karkaɗa ta dama da hagu, aje karkaɗa ba sama da ƙasa ba. Mun gane. Na'am. Wa kana idza ashara bi isba'ihi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan yayi nuni da ɗan yatsar shi na manuniya na hannunsa na dama, wa ba ibahamahu, to yana ɗora babbar yatsar shi, ala isba'ihi alwusta, akan yatsar shi na tsakiya. Mun gane da kyau yanda yake yi, ba wannan ba ita kaɗai ake miƙa. To yanda ake wannan ba ita bace babbar yatsa, wannan ba ita bace manuniya, to haka yake. Mun gane, haka yake. Shine a cikin wata riwaya din yace, wa taratan kana yuhalliqu bihi ma halqatan, wato a wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin da'ira da waɗannan yatsotsin guda biyu, da manuniya da babbar yatsa, da kuma ta kusan manuniya ita ce yatsar tsakiya, yana yi musu halka. Halka shine da'ira, irin kuri. Mun gane, to manzo Allah yana musu kawanya irin zobe, haka yake musu. Sai haka, kaga haka menene? Ba kuri bane. To yana yi musu haka, sai ya zamanto ita wannan akwai wato kafa kaman kayi kuri kenan. To ma yake a waɗansu lokutan yana yin haka, a waɗansu lokutan kenan, a waɗansu lokutan kuma haka yake, yana manne su duka, manne su yake duka, a waɗansu lokutan kuma ya ɗan buɗe wannan, ya halka tsakankaninsu, ya yi da'ira. To duka kowane ya tabbata ai daga manzo Allah. Kowane yana da kwai lada, shi ne hikima, shi ne a wannan sallah ɗin ka yi waccan, a wancan ka yi waccan, a waccar ka yi waccan, sai ya zamanto kowane ka yi aiki da shi. Mun gane. Na farko haka ne yake, na farko haka yake, sai ya zamanto a rufe kenan, yana ɗora babbar yatsa akan yatsar tsakiya, haka yake. mun gane na biyu kuma halka yake musu haka sai ya zama to nan cikin akwai fa cikin farce ya shiga kan farce mun gane da kyau na'am malam Ismaila lahiya lawle ko na'am malam Ismaila ya ce shi ba shi da matsala da wannan ya tafi da ƙorashi ya dawo na'am wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana daga dan yatsarsa na dama manuniya yuharrikuha yana karkadata yad'u biha kuma yana yin addu'a da ita wato lokacin da mutun yake tahiya har ya gama har ya je addu'a yayi salata annabi yayi addu'a duka yana karkadata shine yana daga ta haka kenan mun gane to amma zaka raka mata haka sai ga mata haka din mun gane karkadawa dama da hagun sai kuma lokacin da kake addu'a sai ka dinga daga ta sama da kasa kenan shine yana daga yatsar shi manuniya din yana karkadata yana yin addu'a da ita wa yaqulu ma'aiki alaihi salatu wassalam yana fada yana cewa hiya ashaddu ala shaytani min alhadid wato ita wannan manuniyar yatsa wanda mutun yake dan mammotsa ta a lokacin da yake cikin sallah ashaddu ala shaytan wato ita ce mafi tsanani akan shaydan tafi korewa shaydani min alhadid sama da guduma ta bakin kari yani as-sababa abinda yake nufi wannan yatsar manuniya wato an ce mata as-sababa saboda larabawa idan za su yi zagi da ita suke kai wallahi mutum bana mun ga da kyau ai mutum ko yanzu a haka ne ina ga yanzu kawai mutum fada dai ba za ka ce shi ba kai wallahi kaza kaza ko ina ga wannan za ka nuna kai wallahi ja'irin yaro ne wannan yaro to shi yasa ake ce mata as-sababa wanda ake yin zagi da ita kenan to kuma allo ana ce da ita al-musabbiha wanda ake yin tasbihi da ita lokacin da ake isharar nan da ita kaga kana ta addu'a ne da ita sallu ana ce mata al-musabbiha kalkal ka ce mata as-sababa ko wani lokaci mun gane ka dan sako mata dai al-musabbiha din ita ma to wannan shi yasa malamai suka tattauna akan menene hikimar da ta sa lokacin da mutun yake zaune zaman tahiya zai dinga kada ya tsarshi to malamai sai suka tafi akan cewa wanda yake karkadata zai kudurce a zuciyar shi cewa wannan yatsa din guduma ce wanda yake mangarewa shaydan da ita wanda shaydan ba zai zo ya saka mai shubha ba ko kokonto a cikin sallar shi ba wanda shi kuma ya tsaida ta kikan ba tare da ya kada ta dama ko hagun ba ko kasa ko sama shi kuma zai kudurce a zuciyar shi cewa Allah ta'ala shi kadai ne mun gane kamar yadda mai risala ya kawo waɗannan maganganun guda biyu mun gane na'am wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd ya'ni al-isharata bil isba'i fi ad-du'a'i wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun kasance sashen su yana yi wa sashen su gyara ya'ni abin da yake nufi al-isharata bil isba'i fi ad-du'a'i yin nuni da dan yatsan nan a cikin addu'a lokacin da mutun yake cikin addu'a bayan ya gama tahiyya da salatu annabi to sahabbai sashen su yana yi wa sashe gyara wajen idan suka ga mutum bai yi ba wannan bai meke wannan dan yatsa din ba to suna tunatar da shi akan cewa ba haka sunna ta ma'aiki take ba sunna ta ma'aiki shine ya meke har a gama wannan addu'a din mun gane da kyau to ga magana da mai tsau wannan sai ku sai mutum ya karanta da kanshi saboda ina ga tana da tsawo ko da yake magana akan tahrikul isba'i zaka yi cewa isba ko usbu ko isbu ko asbu wajen dai wajen kana da kai fuska tara wajen karanta ta alhamza musallat ce ba'ul musallat mun gane da kyau zaka yi cewa isba'u zaka yi cewa isbi'u zaka yi cewa isbu'u dai ku zaka yi cewa usbu'u zaka yi cewa usbi'u zaka iya cewa usba'u zaka iya cewa asbu'u asbi'u asba'u wannan fuska tara kake da kai na'am Abu Dauda da Nasa'i da Ibnu al-Jarud fil Muntaka wa Ibnu Khuzaimah ابن حبان في صحيحه بسند صحيح وصحه ابن الملقن ولحديث التحريك شاهد في ابن عدي وقال في راويه عثمان بن مقسم ضعيف يكتب حديثه طيب اتو معلومه حديث اذا سكتي ضعيف يكتب حديثه مي لوني ني لونن سبا مي تسنني بني لم يشد ضعفه من غير ده كيو a cikin ruwatu da hadisin akwai Usman ibn Mikisam wanda shi kuma mai rauni ne wanda yuktabu hadithu wato salihu lil ihtijaj biha inda wujudi alqarina lokacin da aka samu wani hadisin da yazo ta wata hanya to zai zama to in babu shi a ciki kuma sai ya zama shi ma hadisin akwai rubabbe irin shi a ciki to sai ya zama to wannan hadisin da aka rubuta nashi zai zama to shahid gani aka ce yuktabu hadithu da'ifun yuktabu hadithu za a je shi ne in ya samu wani sai a hada guda biyu suna tashin guda daya in ya zama to raunin ba mai tsanani bane mun gane saboda dama hadithi al-hasan li ghayrihi shine al-hadithu da'ifu idza ta'addada durubu mun gane da kyau to shi yasa fa'idar yuktabu hadithu shine idan ka samu wata hanya wanda a ciki kuma babu shi sai aka samu allo mai irin shi wanda shi ma da'ifu ne kutubu hadithu ne sai ya zabanto da wancan masu rauni guda biyu za su iya tashin mutum daya na'am wa qawluhu yad'u biha qala al-imam ad-dahawi wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhir as-salati al-imam ad-dahawi abu ja'far ad-dahawi yace dalili a cikin wannan akwai dalili kan cewa hakan din a ƙarshen sallah ne qultu Albani yace sai na fada ne kuma nace fa fihi dalilun ala anna sunnata an yastamirra fil isharati wato kan cewa hakika sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mutun ya ci gaba da yin nuni da wannan yatsar wa fi tahriki ha da kuma karkadata ila salami har zuwa ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da anna addu'a qablahu saboda yin addu'a a ƙarshen sallah ake yi kafin a sallame wa huwa mazhabu malikin wa ghairihi wannan shine mazhabar al-Imam Malik da waninsa wasu ila al-Imam Ahmad an tambaya al-Imam Ahmad hal yushiru ar-rajulu bi isba'ihi fi as-salati shin mutun zai yi nuni da yatsarsa a cikin sallah qala na'am shadidan yace kwarai ku da gaskiya ma zai dakara ibn Hanin fi masailihi an al-Imam Ahmad safa ta 80 daidai qultu Albani yace wa minhu yatabayyanu anna tahrika al-isba'i fi at-tashahhudi sunnatun thabitatun 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wato daga wannan ne ba zai bayyana a gare mu cewa hakika kada yatsa manuniya a cikin tahiyya sunna ce wanda ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alayhi wasallam amila biha ahmadu wa ghayruhu min a'immati sunna imam ahmad da waninsa daga cikin malamai na sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu sun yi aiki da wannan wato sunna ta ma'aiki فليتق الله رجال يزعمون ان ذلك عبث لا يليق بالصلاه to wadannan mutane da suke raye cewa yin hakan din wasa ne a cikin sallah wanda bai dace ba su ji tsoron Allah fahum min ajli zalika la yuharrikunaha ma ilmihim bi subuta su saboda suna ganin cewa wai mutum ya dinga haka a cikin sallah kaman wai wasa ne a cikin sallah saboda suna ganin cewa abu ne wanda kana yin wasa da yatsarka to saboda haka sai ya zama to sun bar kada dan yatsarsu ba sa motsa dan yatsarsu saboda su suna ganin yin hakan din wasa ne a cikin sallah sai kuma suka bar sunna din wa yatakallafuna fi ta'wiliha bima la yadullu alayhi al-uslubul arabiy wato suna kallafawa kansu cikin yin tawilin wannan hadisin da abinda wato tsari na larabci ma baya dauke da shi abinda uslubi na larabci baya nuni akan shi wa yukhalifu fahma la'immati lahu kuma wanda ya saba wa fahimtar wadancan magabata na kure din limamai din nan na mazhaba imamu shafi al-imamu ahmad imamu malik wa min al-gharaib yace yana daga cikin abubuwan da suke baki ne anna ba'dahum shashi daga cikin wadanda ba sa karkata yada su a cikin sallah yudafi wa anil imami fi ghairi hadhihi mas'ala zaka same shi yana kokari ya baiwa limamin sakariya amma ba a wannan mas'ala din ba yayi kokari ya baiwa malamin sakariya amma ba a wannan mas'ala din ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah ko da ra'ayin malaminsa a wannan mas'ala din da yake so ya bashi kariya din ko da ya saba wa sunna ta ma'aiki bi hujjati anna takhdi'ata al-imami yalzamu minhu ad-da'na fihi wa adam ihtirami da wajar cewa kuskurantar da limami na mazhaba ka ce limami wane yayi kuskure yana ganin cewa hakan din suka ne ga wannan limami din sannan kuma baka da itirabi ga wannan malami misali yanzu mutum ya ce al-imamu ahmad ko al-imamu abu hanifa ko al-imamu malik ko al-imamu shafi daya yayi kuskure a guri kaza to dan takife mazhaba din dan takifan mazhaba din nan zai ce kai wallahi wane ka daina malaman nan duwane ne kake suka kace wai bai san hadisin nan ba yaushe kai karatu har kace imamu abu hanifa bai san wannan hadisin ba ku kawai in ba cattakar malamai kuka yi ba ku ajin dadi ko yace kai kadan ma baka girbo malami to amma kuma gashi shi malamin nasa ya tafi akan haka sun bayan sa hada sannan sai ya mance wannan magana tashi a wancan bangaren a wannan mas'ala din sai ya manta wannan magana fa yuruddu hadhihi sunnata thabitata sai hurtun wannan sunna wanda ta tabbata ya mayar da ita wayatahakkamu bil amilina biha sai dinga yin izgili da wanda suke yin aiki da ita dinga ganin cewa kai ga wadansu suna wasa a cikin sallar su wai har yada suke kadawa dama da hagu ko sama da kasa wa huwa yadri aw la yadri anna tahakkumahu bi yusibu aydan haula al a'immata alladina min adatihi fihim an yudafi'a anhum bil ba'd wato ya sani ko bai sani ba ya san da cewa hakika izgilin shi da yake da waɗanda suke yin hakan din to ya shafi hatta malaman da yake ba su kariya amma ba a wannan mas'ala din ba saboda su ma sun yarda da hakan din wa minhu wa hum huna asabu sunnata su anan sun dace da sunna bal inna tahakkumahu bihi wato sani dai hakika wato yin izgilin shi da waɗanda suke karkada yatsa yusibu zatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana samun zatin ma'aikisa sallama li'annahu huwa alladhi ja'a nabi saboda manzo Allah shine yazo mana da wato karkada dan yatsa din fatahakumu biha tahakumu bi yin izgili da karkada dan yatsa a cikin sallah yin izgili ne da ma'aiki Allah ta'ala ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil adhab wa wallahu bighafilin amma ta'malu Na'am. Kashi da can gashi nan sai ku ƙara sa kanku. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudaini jami'an. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin haka a cikin tahiyoyin nan guda biyu ga baki daya da tahiya ta farko da ta biyu duka yana yin haka. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'aihi. Ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ga wani mutum cikin sahabban shi a zaman tahiya ta ƙarshe yana yin addu'a yana nuni da yatsotsin shi guda biyu wato manuniyoyin shi guda biyu ta dama da ta hagu yana musu haka wato yayi kiliyantan guda biyu kenan kik kik yana sama na kasa fa qala manzo Allah ce da shi ahid ahid yi nuni da yatsa daya soke ɗayar ka yi nuni da daya yana nufin soke ta hagu din kai aiki da ta dama wa ashara bis sababa sai ya nuna mai yayi nuni zuwa ga manuniya ta dama ya ce yi nuni da wannan kadai yi amfani da guda ɗaya ka kadai ta Allah ta'ala da ita. Ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu tashi da kan wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu ad-du'a'i fihi da kuma sai wujubu tashahhud insha Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.